masu saurare barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na abari ya huce
wanda masu hikimar magana ke cewa kike kawo rabo
Ubangiji na da zaka dauki zance na arado Allah da ka haye hasashe na Ubangiji na da zaka dauki zance na arado Allah da ka haye hasashe na
Ubangiji na da zaka dauki zance na arado Allah da ka haye hasashe na
Banda bautar zuciya da ba ta tsirarwa ya zana tarabun cin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da wani sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana kufu da daula da ba ta dorewa ya zana daura majanyin da za ya tsincewa Ubangiji na da zaka dauki zance na da kai gyara kafin a girce kwana
Ubangiji na da zaka dauki zance na wallahi Allah da ka haye
hasashe banda bautar zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci da hawan kowa digar sakawa ta zarci ta jikin kowa gami da takalma sun zana ka farkowa dangi agogo na ya fice na hunkowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da biro na alkalau na zannawa Ubangiji na da zaka dauki zance na wallahi da an gyara da tsakiyar rana Ubangiji na da zaka dauki zance na Gida dubu na gina ta na dun wajen kwana ciki da falo dubai daban-daban tana dan tanadi na talauci da ke tsohon rana sannan in kauce wa idan duna da ke dina banda sawaye na ga masu bi kona an dauki duniya mai tabbata gidan kwana Gida ga mai burin rayuwa gidan kuna Ubangiji na da zaka duba zance na wallahi Allah da ka cika muradina
Ubangiji na da zaka dauki zance
shi gaba barka da kake kasancewa da kai a wannan karshen makon da fatan mun ga karshen mako lafiya
barka ka je murtala sai dai ina dan fama da marayi sai masu sarare su din ake afuwa
eh to kasan ka kwaso sanyin New York da kuma aikin nan na dakin zaurin majalisar dinkin duniya ai kaga dole kai mura
ga kuma cin kosan jama'a
ga kuma cin kosan jama'a shin baba wai kana da kai ka taba jin ko da ke dole kai ka taba jin da shekarar kusan nawa na Amurka amma a ce za a rufe gwamnati da aikin gwamnati abin da ake kira shutdown kenan wato wani in ya ji sai ji wani abu bambara kai haka
eh to mu je kamar yadda ka faɗa mu ba ba ko abu bane a gurin mu ka san su nan suna da tsarin shekarar kuɗin su to wani sa'ilin ana kusan cikin shekarar kuɗi lokaci idan abubuwa na gwamnati sun yi ƙasa to akwai buƙatar majalisa ta tabbatar da abin da gwamnati take nema a sabuwar shekarar kuɗi to daga nan ne fa akan samu kaga an ana kai komo tsakanin gwamnati da ƴan adawa to wani sa'ilin shi kan yi sanadiyar rufe ma'aikatan gwamnati idan ba a samu daidaito ko kuma ba a samu yadda ake so ba to ina jin shi ne kuma abin da muke gani a cikin wannan lokacin
ka san ya aka ce demokradiya demokradiya ka san ƴan majalisa suna da ƙarfin gaske to amma wannan wata kila baba sai yana nuna kamar wai sun yi ɗan majalisun mu na irin kasashen mu na nahiyar Afrika ba su da ƙarfi ne ba su san aikin su bane ko ko a'a dokokin ne ba su ba su ƙarfin da za su yi irin wannan su jiyo gwamnati yadda suke so ba a'a sai dai su zama ƴan amshin shata ai sai yadda aka juya da su
a'a ai ka san kamar yadda kowa sani idan aka yi batun demokradiyya wato bangarori uku su ne ke tafiyar da harkar demokradiyya farko bangaren shugaban kasa da jami'ansa da bangaren majalisa da kuma bangaren wato sashen shari'a kenan su ne to kowane ya dace yana zaman kansa zai yana iya a samu yadda ake so to amma in ka duba kasashenmu sai ka ga wato majalisunmu wato suna tafiya ne da gwamnatin suna fahimtar junansu akan abubuwa da yawa bazancin tazan ƴan majalisa suke wakiltar al'umma baki ɗaya don al'umma suka zaɓe su suka kai su wuri to amma suka kai wurin maimakon su yi abin su yi ta ɗaukan matakan da zai taimaka ma al'umma sai ka ga sun koma suna fahimtar juna da gwamnati wanda gwamnati nan galibi na ƙasashenmu sai ka ga ana dai ɗan wani abu ne kawai don talaka dai ya ce ba a ƙyale shi kwata-kwata ba sai ka ga suna fahimtar juna to don kuma suna wakiltar jama'a sai sa ba sa wani abu sai sun koma mazaɓinsu sun ji abin da jama'a ke so su zo da shi a aiwatar to kaji abin da yasa kake ganin nan kamar suna da ƙarfi can wurin mu kuma
to Allah ya yi mana gaba
a yi sha'ani kawai
to Allah ya sa mu dace kuma ma Allah ya gwada muna
a lokacin da za mu kai ruwan nan ba kai ba amin kuma
to baba kamar yadda aka saba bari mu fara wato yin fatan alkhairi zuwa ga wasu ƴan uwa masu sauraron mu musamman iyalan Alhaji Ali Shehu da kuma na Alhaji Haliru Iko Abdulrahman akan auren ƴaƴansu da aka ɗaura shi a jiya Juma'a 29 ga watan Satumban shekarar nan ta 2023 wato tsakanin Gaddasi Ali Shehu Capacity da kuma Aishatu Haliru Iko Unni kenan kamar yadda na faɗa an ɗaura auren a jiya Juma'a da ƙarfe 11 na safe a gidan ko kuma gaurin neman gishiri tsohon gari a wato karamar hukumar mulki a wai a jihar Nasarawa da ke arewacin Najeriya muna taya ku murna kuma muna fatan Allah ya sanya alkhairi ga wannan aure kuma ya ba su zuriya ɗaya ba saliha
amin summa amin to sai dai wannan auren da ka sanar akwai liyafa da za a sha da ƙarfe 2:30 na ranar yau Asabar ɗin nan kenan a NUT Big Hall a Jalingo Jalingo jihar Taraba kenan ko
a Jalingo
jihar Taraba kenan to nan ne za a sha wannan liyafar yau da rana kenan idan Allah ya kai mu to amma kuma bari ni kuma in mika wannan sakon taya murna zuwa ga iyalan marigayi Mr. Michael Audu Ohaba na karamar hukumar Afa a jihar Kogi da iyalan Malam Musa Bahago karamar hukumar Malumfashi a jihar Katsina da daurin aure ƴaƴansu Amina Musa Bahago da angunta Friday Solomon Michael wanda za daura a mako mai zuwa kenan wato ranar 7 ga watan Oktoba a cocin Katolika na St. Thomas Airport Road a jihar Kano da ƙarfe 10 na safe za a daura wannan auren to Allah ba da zaman lafiya da kuma zuri'a ɗaya ba
amin kuma amin
Oh, my God.
Baba bari mu shiga sai su zuwa ga gaisuwar mu na wannan mako, inda da farko za mu mika sakon gaisuwar Sasha Hausa na filin Abar Yahuce zuwa ga Sadiu Labbo Yandu Kamba da kuma Yahuza Sahabi Kamba, sai Aminu Adamu Malam Madori, ga gaisuwa zuwa ga Usman Muhammad Maiduguri da Alhaji Mustafa Direba Kamfara Malam Madori, sai Abubakar Muhammad GMG Uru da Alhaji Isa Kas Negoro Malam Madori, sai da Muhabu Amar ɗan Yanga da kuma Husaini Abba Dambam, sai sakon gaisuwa zuwa ga wato Sani Gulle Kamfala Malam Madori a jihar Jigawa, zuwa ga Sanusi Madatai da Magaran da kuma Isuhu Makeri Madatai da Ilyas Yakubu Jigawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da Haddari Mai Kwamfuta Mai Yama da Naziti Ibrahim Ruggar Malam a Shagari jihar Sokoto Najeriya da Abdullahi Hussein Duku da kuma Faruku Mahikaru ga Sokoto. Bari kuma mu koma ne kwata sakon gaisuwar wato Filin Abar Yahuce zuwa ga Kaltino Mai Kosai bakin kasuwa Dambam, sai matan Gali Dirdin Dambam da matan Yakubu Abdullahi Dambam da matan Salih Shehu Shahada Dambam da matan Shugaba Iliya Mai Shayi Garkin Daura da matan Alhaji Mustafa Shamado Dambam, sai matan Nasiru Mai Wankin Hula Dambam da matan Alaramma Malam Mutari Unguwar Kandahar Fatisko, sai kuma matan Badisa Fatisko da wato Bala Muhammad Dambam, sai Ruqayya matan Bala Muhammad din Dambam a jihar Bauchi, da kuma Alhaji Usman nan Katuzu da Alhaji Umaru Buyi Katuzu da Usaini Yagara Chairman na APC da Sani Baushe Buku Mazoji da Aminu Mai Unguwa Buku da Garba Gwade Buku da Mustapha G9 da Maturu da Alhaji Gamborin Gin da Mustapha Mai Kayan Miya Gashuwa, sai Dr. Bubu Mai Goro Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa da Yakubu Direban Mota Kano da Garba Sadiola Gashuwa da Usman Muhammad Maiduguri da dai sauran al'umma baki ɗaya, dukkan masu sauraron mu da fatan sun yi ƙarshen mako lafiya.
Amin summa amin. A yau gaisuwa Abar Yahuce ya shiga da mu fadan mai alfarma sarkin musulmi na North America, wato Alhaji Yahuza Abubakar, wanda ya dawo daga kasar Ghana daga ziyara da yaje, muna mai barka da zuwa. Sai kuma gaisuwa zuwa ga wazirinsa da sauran fadawa, da farko Alhaji Hallaru Alhassan Waziri da Alhaji Amadu Galadima da kuma Alhaji Abdulbasid Nuh Abbas Jakada da Alhaji Bashir Kabore Magaji da kuma Alhaji Tijjani Sakatare da Alhaji Mubarak Wawulo wato wali kenan da Alhaji Baba Sarkin Yaki, sai kuma Alhaji Idi Garkuwa da Alhaji Hamisu Wambai da Alhaji Ibrahim Ahmad Police Marafa da kuma Alhaji Lawan Makeri Sallama, sai kuma Alhaji Sadiku Yalima da kuma Alhaji Muhammad Sanusi Sadauna da Alhaji Jamal Alkali. Gaisuwa zuwa ga Alhaji Umar Faruku Danmaje da Alhaji Umar Falaki da kuma Alhaji Garba Maso Kano Jerman Sarkin Musulmi kenan, da kuma Alhaji Baba Sarkin Fada da Alhaji Ali Turaki, sai kuma Alhaji Baba Sha'aibu Abbas Ciruba kenan da kuma Alhaji Bashir Shattima da Alhaji Luqman Abbas Shamakin Sarkin Musulmi na North America kuma shugaban kamfanin ruwan Lux Spring Water a birnin Kumasi. To sai kuma wannan gaisuwar Abar Yahuce zuwa ga Alhaji Abubakar Sulaiman Naido magajin garin birnin Kumasi mazaunin London da Alhaji Tijjani Abubakar Ali Tafida da Alhaji Alababa wazirin sarkin Hausawa a birnin New York sai kuma His Excellency Alhaji Shaibu Musa Sharif wato ambassador Baba Alhaji kenan da kuma Alhaji Ali Abubakar Gwandu da aka fi sani da Ali Maiduguri sai kuma gwamnatin gargajiya a birnin Kumasi Alhaji Muhammad Sani Alhassan Barau da Alhaji Muhammad Kabir Shadiz babban kontrakta da Alhaji Sa'alu Maso Kano hakimin Yalwa da Zango a Kumasi da kuma Alhaji Ali na sarkin dawaki da Alhaji Muhammadu Sanusi Gwalle marafan zangon Kumasi sai Alhaji Muhammad Kamal ambassador a kasar Jamus da kuma Alhaji Muhammad Muktar garkuwar malam da fatan Justin tashi lafiya a safiyar nan.
Marilla Baba ban sani ba a yau wace taraba ka rikuwa masu sauraron mu
tuhu Murtala an ce ne duk yadda aka ba a rasa nono a ruga ba
yauwa
dan haka akwai dan wani abu ne da dan kunso da zan zo maka da shi
to muna jin kani da masu saurari
yauwa wato wannan labarin da zan bayar wani darasi na ciki amma sai na ga bayarwa zamu nemi wannan darasin da ke ciki
na'am
shi wannan manomi ne yana gonarsa yana irin yanka ciyawa nan yana yanka haki da sauransu yayin yanka yana cikin aiki ne to daman da yazo ya cire abin rigarsa irin ɗan sharar dan ne sai ya ajiye ƙasa yana aiki a cikin aiki sai ga mai unguwa zai wuce
to
mai unguwa barka zuwa shi kuma ya gaida manomin ne yace ya aiki ya ansa mai unguwa ya kama hanya ya tafi ya shi kuma wannan ya ci gaba da aiki har aka yi yamma yanzu ya gama aiki zai wuce gida ya nemi riga bai gani ba yayi duk iya bincike da nema da yayi a gurin bai gani ba ashe bisa kuskure ya haɗa rigar da wannan haƙin nan da yayi ya
to
sai ya je ya zuba inda zai kusan ya binne rigar cikin wannan haƙin da yayi ya gama je nazarinsa da tunaninsa ya rasa inda rigar bi
to
shi kuma wa ya zo ya wuce wurin mai anguwa
to
yanzu mai unguwa ne ya dauki wannan rigar kome
to ran da kai
kawai ana zaune sai ya jefa da jefa da aka ce lafiya kuma ba gida yace eh ya kawo ƙara ne
to
ki ƙaran wa ka kawo da shi ƙaran mai unguwa ka ce subhanallahi mai unguwar kuma ka kawo ƙaran sa to sannan aka ce gari yaya sai ce to kunji ina aiki ina abin nan na tayi na gama aiki
ban gari ga ba
ban ga inda
wannan ba wanda biyo ne in ba mai
ba wanda biyo wurin in ba mai unguwa ba
gaskiya ka
sai ce a kenan me kake nufi sai shi dai mai unguwa ya bi wurin sannan kuma bai gari ga sa
gaskiya
to dan da nan aka tada fadawa da jama'a ne da dogarai aka kama hanya sai gona bincike kan bincike sai aka daga wa'annan yawa da haƙi da ya abu sai ku ga gida
to tabaci
ce to kai ba laifukanka sun yawa
gaskiya ya girma zulukinka ya girma
ka sa ma sarki ka sa mai unguwa sata ka kunyata mai unguwa cikin jama'a
gaskiya
ce sa kai kanka bai kanke gani ya kamata
ba yawa matalla
sai kawai ya faɗi kwanci wai da neman afuwa to shi ne Murtala ake cewa shi wannan ya kai a masa abuwa ko dai ya za a kare shi don dai ya samu bai gani bai ungwasa
a to wannan gaskiya akan shi sha kunu don karin gobe ba kwane ki to kuma fa gaskiya wato yana da gaskiya shi ma mai unguwar ya kamata shi kuma ya masa uzuri saboda ni ai dan adam ne sannan ba wanda ya yi hanyar da in ba mai unguwa ba saboda kai mai unguwa kai ka gode ma Allah da Allah ya fanshe ka ya wanke ka kaga ai haka ya fi sauki yayi
daga nan ne za mu koma akan darasin da ke ciki
na'am
kada mutun ya rika saurin yanke hukunci
kwarai da gaske
bai gama bincike
a kwarai da gaske ai kwarai kuwa
shi ka dauko rigimar da ta fi karfin ka
kasa a jinanci ma an ce ko labari ka ji ma ka tsaya ka bincika tukun na kanin ka yanke hukunci kar ka zo kai da
haka ne ka tantance
ba kar ka zo kai da na sani
haka
na'am to baba na ga jibi tana daga mana hannu saboda haka anan za mu jabirki sai kuma mako mai zuwa in Allah ya kai mu yanzu kan a madadin
baba ya ku make yi
sauran dukkan waɗanda suka ce ba ka gangani wannan shirin ya zo muku Murtala Faruk sanin nake muku fata alheri mu kasance lafiya
Bye.